الرحمن الرحيم.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akwa malarta wannan karatu na littafin wata Imam Malik, wato wannan littafi mai albarka wanda muke gabatar da karatunsa a cikin wannan rana ta Litinin. Ina yi ma kowa sallama irin ta addinin Musulunci, ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan haka insha Allah, saboda kurewar lokaci, kai tsaye za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Dama muna magana ne a cikin babu taharati, kuma a cikin babi na abin da ya shafi habu, tun daga abin da ya shafi abin da ya zo a cikin habu da irin yadda ake yin habu idan ya samu mutum. To yanzu za mu shiga babu la'amali fi man galaba hujjam, babi a cikin bayanin yadda ake yi game da wanda jini ya rinjaye shi min jurihin, jinin na wani rauni ne da ya ji awwa ajin ko jinin habu. Wato me hukuncin wanda hakan ta same shi, domin shi jinin rauni, dama shi rauni ne aka ji wannan sanannan abu ne har wannan jinin ya zo. Shi ko haku babu wani rauni ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba da yin haban, za ka cewa haka nan ba tare da ya bugu ba ko wani dalili jinin ya fito mai ta hanci. To babu hukuncin shi ya zai shi wanda ya samu kanshi a cikin wannan halin. Haddathani Yahya, ya ce Yahya ya yi man wani hadisi an Malikin, ya anso daga Imamu Malik an Hisham bin Urwata. Imamu Malik ya anso daga Hisham dan Urwa an Azihi. Urwatu Hisham dan Urwa ya anso daga babansa, ya ce anna li miswara bin mahramata, haqiqa miswara dan mahrama. Akhbarahu, ya bashi labari annahu dakhala ala Umar ibn al-Khattab, cewa shi ya shiga wajen sayyidina Umar dan Khattab, min al-laylatin lati du'ina fiha, daga daren da aka soki sayyidina Umar a cikin sa, ma'ana aka shahadantar da shi, wanda wannan sukar da aka yi mai ita ce dalilin wafatin sayyidina Umar radiyallahu anhu. Domin shi sayyidina Umar an soke shi ne, awwa an soke shi ne da daddare. To shi ne ya ce fa'ai kaza Umaru misalatin subai, shi kenan sai sayyidina Umar ya farka domin ya yi sallah a suba kenan. Faƙala Umaru, sai sayyidina Umar ya ce wala hadda fil islam liman taraka as-salah, ai babu wani rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar yin sallah. Domin ita sallah dai kamar yadda aka sani al'amarinta ne girma ne, kuma ita ce in ka cire kalmomin shahada guda biyu ita ce mafi ƙarfin rukunan musulunci, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana cewa as-salatu imaduddin ku wa man aqama faqad aqama ad-dina wa man taraka faqad taraka ad-din ita dai sallah ita ce shida ko kuma in ce shida na ad-din duk wanda ya tsaida sallah to hakika ya tsaida ad-din wanda ya bata to ya ba ad-din to shine sayyidina Umar yake cewa lallai babu wani rabo ga wanda ya ba sallah bai da wani rabo a cikin musulunci domin ita sallan nan ita ce tushen addini gaba ɗayansa to kaga duk wanda ya bar sallah to bai da wani cikakken rabo a musulunci to shikenan sayyidina Umar fa salla Umar sai sayyidina Umar ya salla wajruhu yat'abu daman kuma wannan raunin nasa wanda aka soke shi yana kukkugar da jini ma'ana jini yana taɓulɓulowa to amma haka nan sayyidina Umar ya yi salla tare da wannan jinin yana kukkugowa sai ce wa da sani kuma ya yi mani wani hadisi an malik ya anso daga imamu malik anya ya jini sa'idin ya anso daga ya ɗan sa'id anna sa'id ibn al-musayyab haƙiƙa cewa sa'id ibn al-musayyab wanda ya ce ma tarauna fi man galaba hujja me kuke gani game da wanda jini ya kwace masa ya rinjaye shi min ru'atin na haƙo falamiyan ƙafi anhu amma jinin nan da yanke masa ba gashi kuma yana yin sallah ƙala malikun shikenan sai imam malik ya ce ƙala ya haya jini sa'ini sai yaya ɗan sa'idi ya ce sun maƙala sa'id ibn al-musayyab sannan sa'id ɗan musayyab ya ce ara to ni abin da nake gani game da hukuncin wannan mutum yadda zai yi to ni ina ganin an yi wani a jira'asihi ya riƙa yin nuni da kansa ima'an yana da yin nuni matuƙar ya riƙa yin nuni matuƙar nuni ma'ana idan zai yi ruku'u a sujada ta zamo ita ce mafi dukawa daga ruku'insa a wajen nuni saboda idan ya ce sai ya yi ruku'un nan ya yi sujadan nan to lallai jinin zai iya rinjaye shi kila mahayyaci ta cikin hayyacinsa to wannan dalilin uzurin shi ya jaza cewa to lallai sai dai ya nuni ba zai zama da cewa zai yi ruku'u ba ko sujada a bisa sufa yadda ake yi saboda ita da lura ko da an haramta abu ita da lura tana halatta shi ƙara yaya ya ce ƙara malikun shi ma imam malik ya ce wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika to ni dai wannan shi ne mafi soyuwa abinda ya ji game da hukuncin wanda jini ya rinjaye shi na haɓu to wannan shi ne mafi soyuwar abinda na ji wanda na fi natsuwa a yi hukunci da shi da zarar an fahimta kamar yadda mutum irin hukuncin zai zama ɗaya kenan da mutumin da ya sami kanshi a cikin caɓi kenan haka kamar wurin da yake caɓi kuma lokacin sallah ya kama shi a cikin caɓi to shi ma ƙarshe kaga hukuncinsa sai dai ya ɗauwa waya kunu sujuduhu a fara minan ruku'i ko shi kenan ya sujada sata zamo ta ce mafi dukawa daga ruku'u
tunda idan ya ce kila idan ya ce zai yi ba zai yi sallan nan ba sai ya fita cikin cikin kila bai san ma ta kila har lokacin sallan zai iya fita tunda ya riga ya shigar da dabba shi wajen cafin har lokacin sallan zai iya fita ba tare da ya fita to shine shari'a shi ma ta mai rangwame a bisa cewa yini ne to Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kara mana fahimta to mun kai karshen wannan babi na magana wanda wani jiniyar jaye shi na habu ko na rawu to shikenan za mu shiga babul wudu'i min al-madhi babi a cikin abin da ya shafi sake alwala saboda fitowar madhi sai haddathani yaya yaya yayi mana hadisi an malikin ya anso daga imam malik an abin nadir ya anso daga abin nadir maula umar bin ubaidillah intaccen bawan umar dan ubaidillah an sulaiman bin yasar ya anso daga sulaiman dan yasar an al-miqdad bin al-aswad shi kuma ya anso daga miqdad dan aswa yace anna ali ibn abi talib haqiqa sayyidina ali dan abu talib amarahu ayya qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umar sai da tambayan masa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi anin lajini izadana min ahali game da mutumin idan ya kusanta da matarsa fakharajal mazyu shikenan sai mazyu ya fito mai saboda sha'awa kamar yadda aka sani shi dama dai mazyu yana fitowa ne lokacin da sha'awa ta zo ɗan kankanuwar sha'awa saɓanin mani ko bil in'azu ko idan aka sami intishari aka sami miƙewar gaba to menene hukuncin haka wani hukunci mutum gare sayyidina Ali ya umarci miƙdad ya tambayi manzon Allah ƙala Ali shikenan sayyidina Ali ya ce fa inna indi ibnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ni abin da yasa bazan tambaye shi ba akwai diyan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wajena da nake aure wato sayyidatina Fatima salawatullahi wasalamu alaiha wa ana astahi an as'alahu kuma ina jin nauyi ina jin kunya in tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala al-miqdad sai miqdad ya ce fas'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali sai na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi game da wannan faƙala sai ce iza waje da zalika a hajjukun falyan da idan ɗayanku ya samu kanshi a cikin wannan hali ma'ana na fitowar mazi idan ya kusanci da matarsa ko bai ma kusanta da ita ba ko wajen tunanen shi bai hakan ya jaza mai dalilin fitowar mazi ko kuma kallo da dai sauran wannan dukkan hukunci kai ne falyan ba to shi kenan idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan halin falyan da far jahudul mai to shi kenan sai ya wanke gaban shi da ruwa to kaga anan wajen mazi kenan ɗarkin dutse na istijmari ba zai yiwuwa baya wadatarwa a inda mazi ya hito waliyata wabda wudu'ahu lis-salah sai alwala irin alwalarsa ta sallah, ma'ana zai sake alwala ne saboda ficewar shi madiyin nan yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala kenan idan muka fahimta. A wato za mu ji wani hadisi shi ma wanda misali duk da nan ba a kawo shi ba. Sayyidina Ali radiyallahu anhu a wakarramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu yana cewa kuntu mazza'an ku, na kasance mai yawan zubar da maziyi ku, sai na umarci shi ne guda da ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. To akwai wani malami guda ɗaya game da abin da ya shafi wannan, ya ce abin da ya sa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi umarni da cewa ya an sake alwala duk da kasancewar shi. Misali idan aka ce mutum mazza'ar, kaga ai mubalaga ce, kuntu mazza'ar, ana samun yawan fitowar akai-akai kenan. To wani malami ɗaya daga cikin malamai shi bai riskar da mai yoyon fitar da maziyi a cikin masu larura ba, saboda ai misali idan ka ɗauki tsari a rashin lafiya ce ke ja fitar shi. Haka in aka ce mutum yana yoyon ri, shi ma larurar rashin lafiya ce. Haka in aka ce mutum yana yoyon da abubuwan da su ya zama ana yi, shi ko maziyi shi yana ganin cewa sha'awa ne. To shi ya sa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, duk da dai sayyidina Ali ya nuna cewa yana yawan fitowa akai-akai, duk da aka ce da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya umarce shi bai sake alwala. To wallahu alam, cewa da sani kuma ya yi mani wani hadisi an malikin, ya so daga Imam Malik an Yazid bin Aslam, ya anso daga Yazid dan Aslam, ya ce ana Abihi, ya anso daga babansa, ya ce anna Umar ibn al-Khattab, haƙiƙa sayyidina Umar dan Khattab, ala ya ce inni la'ajiduhu, haƙiƙa ni lallai ina samun shi wannan maziyin, yana haduru yana gangarowa min ni da gare ni misilar Quraizati, kwatankwacin tsakiya. To ita tsakiyar nan nake ga dai malamai nan kusa da ni, kamar dai abin wuya ne nake da su, ko haka mazin yake gangarowa haka, kamar yadda ka san dai irin ayar tsakiya haka yake yawan gangarowa gare ni, in ji sayyidina Umar. Shi ne ce fa’iza waje da zalika a hajjukun, idan ɗayanku ya samu kanshi a cikin irin wannan halin, faliyar sun zakara hu, to ya wanke a zakarinsa, wani ya tawazza wudu a wuni salati, to ya sake alwala, ya yi alwala irin alwalarsa ta salla. Ya'ani abinda yake nufi da ya ce inni la'ajiduhu yana haduru minni, shi ne almaz, shi ne maziyi, ma'ana maziyi ne yake gangarowa ɗin nan da sayyidina Umar ya yi nikira ya ɓoye, ya ce inni la'ajiduhu yana haduru minni mislal Quraiza. Kaga a nan bai faɗi kome ba. To shi ne a ƙarshen hadisin ya yi idirabi shi wanda ya waito hadisin, ya ce ya ali abinda yake nufi almaz shi ne maziyi, tunda shi sayyidina Umar da ba shi ya faɗi maziyin ba. Ya ce wadda sani kuma ya yi mani wani hadisi an malikin, ya anso daga Imamu Malik an Zaid bin Aslam, ya anso daga Zaid bin Aslam an Jundubi, ya anso daga Jundubu Maula Abdullahi bin Ayyash, intaccen bawa Abdullahi dan Ayyash, annahu qala haqiqa yace sa'altu abdullah ibn umar anil mazh la tambayi sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa ardahu gamada abin da ya shafi hukuncin mazi fa qala sai sayyidina abdullah ibn umar yace za a tattahu idan ka samu mazi ya fito maka fagasil farjaka to ka wanke farjinka wa tawadda'a wudu aka lissala shikenan sai kai alwala irin alwalaka ta sallah idan muka lura a nan za mu ga cewa shi mazi yana da bambanci da fitsari ko mu dai a mazhabin imam malik duk da dai fitsari ya fi shi zama najasa su wannan al'aba taliku da fitsari da bayan gari sun fi shi karfin najasa amma a wajen kuma hukuncin fitowa idan muka lura a wajen tsarkakewa za mu ga hukuncin tsarkin mazi ya fi na fitsari tunda shi mazi sai an wanke azzakari baki daya shi ko fitsari za a matso shi ne a tabbatar da ya fita idan an sai a yi tsarki iya inda ya fito to wannan shi ne ƙarshen babi na abin da ya shafi fitowar mazi kamar yadda ya zo dai a cikin wannan littafi na muwadda na imam malik to sai za mu shiga insha Allah kai tsaye babun ruhusatu fi tarkil wudu'i min al-mazi babi a cikin bayanin abin da ya shafi ruhusa ma'ana abin da ya shafi rangwane game da barin yin alwala min al-mazi daga mazi yace a haddathani yaya an malik yaya yayi man wala hadisi ya anso shi daga imamu malik ayya ya bin sa'id ya anso daga yaya dan sa'id bin al-musayyab dan musayyab anna waqiqa shi sami'ahu ya ji shi wa rajulun yas'alu ya ji shi lokacin da wani mutum yana tambaye dai da lokacin mutumin yana tambaye shi sai ya ji maganar da yake wani faqal sai ce inni la ajidu falada haqiqa wallahi ni ina samun walima wa ana usalli ina cikin yin sallah fa ansarifu kullin shikenan sai in yanke ita wannan sallah in yanke in bar sallar shi ne fa an tsari na?
Aka an tsari
to tambaya ce ke nan wa ana usalli afa an tsari ku shin zan iya in yanke sallar idan na samu kaina a cikin wannan halin fa kala lahu sa'idu shi ke ne sa'idu ya ba shi ansa sai lau sala ala fahizi man sarata ta akubiya salatiko wallahi da a ce shi wannan mazin zai ta kwararowa a cinya ta wallahi ba za a yanke wannan salat ba sai na gama abinan sai na gama sallata to wannan shi ya nuna mana a cikin shi mazaji na sa'idu bin al-musayyab din yake nuna mana cewa ita wannan neman bata bata alwala ce idan mutum yana cikin sallah ko da ta dugo ta farara shi kuma imamu malik wa hamalahu malik ala salasul mazi shi kuma imamu malik ya dau wannan hukuncin a bisa kamar cewa abinda ya sa ya ka yana yoyon mazi ne ya zama yana yoyon ya kaddara shi a cikin masu hukuncin da yura fitsari ko yoyon fitsari ko wani abu saɓanin yadda na kawo mana shi wani malami daga cikin malamai wanda na manta sunan malamai shi yana ganin ba za a iya riskar da mai fitan da mazi a bisa matsayin yoyo ba, saboda to a yana gani alal akalli ai dai sha'awa ce. Kuma misali kila yawanci ana samun haka ne ga marasa mata, to mutum idan ya yi aure ai za a samu sauƙin lamarin, ko ba za a rika fitar da shi ba. Ko kuma misali da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko wa alaikum bisawmikum fa innahu lahu wi'a'uhu wi'a'un yajibu kawannahu ne shi da duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan halin ya rika yin azumi, domin shi yin azumin zai zama mai dangaka, zai rage ita wannan sha'awa. To shi Imam Malik ya ɗauki wannan a matsayin cewa abin da ya sa shi baya sake ita wannan alwalau ko da ya ji nema, ya yi mai hukunci a bisa cewa yana yoyon wannan mazinin ne. Shi ya sa aka ta kasance ba wai don akwai halaccin haka ba idan mutum ba mai yoyon ba ne. Yawa shi Imam Malik, shi kuma ai abin da ya ce idan muka lura shi yana jin shi yana cikin sallah. Wallahi shi mai abin nan Sa'id ibn Musayyib ko ya ce shi wallahi kari wa law sala ala fahzi man sarata ta bi salati. To shi ne ya ce to maza basa a maza basa ita wannan ne babata bata alwala. Shi kuma malikiya, shi Imam Malik ya dauke shi a matsayin shi kuma ne yi ba zai ba wai ya faɗa hakan ne saboda yana yin yoyo ne. Ai kuncin mai yoyo dama misali mutumin da ya samu kanshi yanzu, misali mutumin da ya yi alwala kudin kafin kila ma ya motsa rihi ta yi tambayi, to ai wannan ba da zai ya zama mai yoyo kudin. Akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa shedan ne yake zuwa ko yake sanya mu kada mutum ya tashi sai dai idan ya ji a tasu ba sautan awa ya ji dariya. To shi ma idan dai ya yawaita wannan ba yadda mutum zai kurin ko da yaushe rihin za ta iya fitan mai, ai ya zama mai larura ba yadda zai haka irin mewan fitsari wannan ko da yaushe fitsarin ma kwarara ke. To shi wannan ya ce ya ɗauke zai ibada, ai kaga ku ibadan ba za su yi cewa da sani. Kuma ya yi man wani hadisi an malikin ya so daga Imam Malik an salti bin Zubay, ya an so daga salti dan Zubay annahu qal hakika ya ce sa'altu Sulaiman jira ya sare na tambayi Sulaiman dan ya sare anil balali ajidu game da ita wannan lema da na ji ta na same ta. Fa qala sai ya ce an zihi mata ta sauzika bil mai kudin ka wanke abin da yake a ƙasar tufafin ka da ruwa, ma'ana ka wanke zakarin ka kenan, walha'anu kudin shi kenan ka kare shi kudin, daga nan shi kenan ka kare shi kudin, tunda ƙarshen da dai ana samu duk kudin abin yana zama cewa kudin duk ya zama a matsayin yoyo tun da ba yadda mutum zai larura cike na ko lokaci ne ba na na ce babu wudu min masil fard za mun shiga cikin babi a cikin abin da ya shafi yin alwala saboda shafan farji inna miji ne zakari idan mace farjinta. Ce haddathani Yahya, Yahya ya yi mana hadisi an malikin ya so daga Imam Malik an asinayin abu bakar ya so daga Abdullahi dan Abu Bakar ce an Muhammad bin Amr bin Hazm ya so daga Muhammad dan Amr dan Hazm أنه سمع أروة بن الزبير يقول حقيقة يا جو دان زبير يانا سوا دخلت على مروان بن الحكم ناشق وجم مروان بن الحكم ودمت ناشق وجنشي فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء وشيك نسيبك تتونا أدسى عبد الولاء take wajaba daga gare shi ma'ana idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halin sai yayi alwala fa kala marwan to shikenan sai marwan ya ce wa min masil zakalin wudu lalle a cikin shafa azzakari idan mutum bayan yayi alwala shafa azzakarin sa lalle sai ya sake alwala to kuma mu ba dama a cikin mazhabin Imam Malik a cikin wannan tafiyar adama a cikin wannan tafiyar muke ta wannan hadisi wanda idan mutum ya taba zakarin shi sai ya sake alwala domin ai akwai wani hadisi wanda wani bawan Allah daga cikin zafin manzo Allah sai ya da ni insha Allah tabbata gare shi bayan ya alwala ya samu shafa zakarin shi jawabi ma manzo Allah tsira da ni insha Allah tabbata gare shi abinda ya faru sai manzo Allah tsira da ni insha Allah tabbata gare shi yace ai shi zakari wata tsoka ce daga cikin jikinka ma'ana kaga yana nuna bai ba sai ya saki alwala ba to kuma akwai hadisi wanda ga wanda mu muke akan shi akan mazhabin Imam Malik wanda shi kuma da ya taba zakarin manzo Allah tsira da ni insha Allah tabbata gare shi ya umarce shi sai da ya saki alwala to kuma mu a cikin mazhaba ko da da gefen dan yatsa ne ko karewa ma cewa har da irin dan yatsa ne karuwa cindo ake ce mai ko in dai yana jin zafi ko yana jin sanyi ma'ana in an taba shi yana gane an taba shi dan yatsa to lallai idan mutum ya taba zakarin shi ko da da irin wanda ya kare ne wanda zai a cikin ka'idan halitta mutum shi me shi haka Allah ya kaddara mai to lallai sai ya saki alwala fa kala urwatu sai urwatu ya ce ma alimta za to ni dai ban san wannan ba da shi marwan ya faɗi wannan fa kala marwan bin al-hakam sai marwan dan hakam ya ce أخبرتني بصرة بنت صبوان حقيقة بصرة الصبوان اتتباني لأباني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة إتا تجمل ذا الله سيدان أبن شاء الله سبتا قليش يناتشوا إذا مس أحدكم ذكره idan ɗayanku ya taɓa azzakarinsa fariyata wabba to lallai ne ya sake alwala saboda shafan wannan zakar fata da fata in babu in ba a saman wani shamaki ba amma idan kamar misali a saman wando ne dan mutum ya ji kaikai ya taba zakarin shi wajen gaban shi wajen susa ila sai taba zakarin sa ko abu ko mallakin kaurin shamake in dai ba mubasharatan aka taba ba to wannan ba zai sa a ce za a sake alwala ba sai ce wadda sani kuma ya yi mani wani hadisi an malikin ya anso daga Imam Malik an Isma'ila bin Muhammad ya anso daga Isma'il dan Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'adu dan Abu Waqqas ammu Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya anso daga Mus'ab dan Sa'ad dan Abu Waqqas annahu qala hakika shi ya ce kuntu ansukul mushafa na kasance ina taba alqur'ani ala sa'ad bin abi waqqas a wajen sa'ad dan abu waqqas fata kartu to shikenan sai na ji kai kai sai na susa an fahimta ko to shikenan ce faqala sa'adu to shikenan sa'ad ya ce la allaka masassa zakaraka watakila wajen wannan susa ka shafi zakarinka kada yace fakuntu na am sai na ce faqal to shikenan sai yace kun fata wajja lalle ka tashi ka sake alwala faqumtu to shikenan sai na tashi fata wajja su sai na sake alwala summa raja'tu sannan sai na dawo to kaga kenan yana nuna mana cewa mun zai wa inna bisan a mazhabin malikiya akan su muke lalle idan mutum yana da alwala ya shafi zakarinsa to lallai in dai fata da fata ne to lallai akwai sake alwala gare shi abinda muka wadi daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin sabon lada abinda muka kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani mu tashi da imani Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka ji kan iyayenmu da iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu da malamanmu Allah ka saka mu malamanmu da alhairi abinda ya tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi abinda ya wuya Allah ka hore mana shi abinda ya ɓaci Allah ka gyara mana shi marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu wanda muke da lafiya Allah ka ƙaro mana lafiya wannan yanayi da ake fama da shi na kuncin rayuwa a ƙasa Allah ubangiji ka ɗauke mana shi wannan tsuwa da waiwaiwai ɗin nan da ake ta yi Allah kai mai azurtawa ne Allah ubangiji ka ɗauke mana kunci Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana yarwa Allah ka kyauta ƙarshen mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta